na kan tudu na sokko a gangara soyayya ga nayi ta zo min na kaddara na kaunar ki ne ba cuta ba damfara soyayya soyayya soyayya
soyayya
soyayya soyayya soyayya
soyayya
soyayya soyayya soyayya
soyayya
soyayya patan kunja yayya ta wundare kai wuce tauraruwa ba karki kwalliya idan ba ni zan gani ba ki koyar da ni so ban zam to bani ba kuka zane yi idan ba ki shayar da ni ba ki warkar da ni ba sai na sha magani ba daga kin ayyana ba sai kin ambata ba daga kin ambata ba sai kin fassara ba